Shagun.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama muta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu tanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 10 ga watan Maris na shekarar 2023, filin namu na fasahar inke-inke ne. Shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da madinkiya da ke sana'ar dinka kayan kawa. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Jama'a, za mu fara shirin ne da kai ziyara birnin Kumasi a Ghana, inda wakiliyar sashen Hausa Hauwa Abdul Karim Young Pioneer ta gayyato mana bakwar da za ta gabatar da ita.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, kamar da kuka sani ni Hauwa Abdul Karim Young Pioneer ne wanda yau zan tattauna da Hajiya Zaliha Kasim, shugaban Zaki and Clothing. Ban sani ba ko akwai bambancin wanda ake kira madinki da fashion designer. Duka dai za ta mana bayani. Zan so ba kuwatawa da kanta ta gabatar min da kanta. Assalamu alaikum Hajiya.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Hajiya Zaliha Kasim. Ni ne founder Zaki da kuma creative director. Creative director basically make sketches na yi designs in the nike so in certain client. She is an isn't direct workers in whichever tailor it is. Kama okay design kaza haka nike so mu yi shi wani bi kuma yi patterns so viral so adanka role on creative director.
And then na fahimci malama Zakiya, a da dinki dai ana dai yin shi dai ne kawai a sa tailor dinka ba a zama a tsara. Amma yanzu kun kawo wani sabon tsari wanda ku da kanku kafin a shiga ɗakin dinki a dinka sai an dauko biro, pen da paper, an zamna, an rubuta yanda ake so a yi dinkin, ko ba haka ba? An rubuta yanda ake so a yi dinkin, sannan a kai ma wanda zai yanka, ko ba haka ba? Idan ya yanka, sannan a kai ma wanda zai dinka.
Haka nan ne da to kin describing shi. So tailors kuma sai mu ce suke dinki kuma, so dai ba haka ce tailor cikin English. Basic most of the time na su suke aikin maza, so dai ba shi ga wurin suits, wurin coats, kayan maza dai, so dai ba tailors ke yi. Now an sa ana confused tailor da seamstress ko seamster ko fashion designer. Now seamstress da seamster su basically kamar yadda aka fadi da zo aka yanka she adinka. So seamstress na ko seamster na machine dey dunka ko za ta dunka ba ta yanka. So dai shaka ji seamstress na is seams. So seams na ne zanu abiu, you know, left and right na da ka gama ka dinka na abu biu na ka gama na seams kenan. She sai ya ce seamstress ko seamster, namiji ne seamster. Okay, now tailor kuma na it's almost close to fashion designer, amma ba fashion designer bane. Abin da yasa tailor shi yan kawo ni design. Okay, ina so wani ba kan ga dinka mini tailor kenan, ya dinka ko ya alteration ko ya fits regard to your kiran kiran jikin mutum. Now fashion designer nan ita ko shi na create suna kirkiro wani sabon style ko wani lokaci kaman wani yayi yazo ko wani sa wani bubu an sa igiya cikin ana ja fashion designer ke create wannan the fashion designer basically na wata da ko wani na kirkiro style ko wani lokaci
wato fashion designers su ne wa'anda suke kirkiro style abu guda ba fashion ne kowa duniyan gado ka is fashionable don har dai kana so ka yi ado ka yi kyau you are fashionable don baka tashi ka sa just anything kafta dole ka sa riga dai mai kyau kana so shi wani sa kuma she zamana mu musulmai an tun gwada mu muna especially matan ado ne ya kamata mu yi aha amma kuma she zamana kuma ga batun fashion nga ga style ga gender dai kike son ki adonki yanzu ya zaki ki same shi fashionable na zamani yanzu kuma ki fulfill obligations da ga mata musulma ki ado na that's where ni nike coming don ni line na na modest way na modest way na actually ni na gani kaman ma yana da wiya yafi other lines na don me kana son ka dress mace adinince kuma tayi fashionable tayi elegant and class without back a body wani uri ko baka show skin ko wani abu ba. So now in a barrier challenging like to get that.
Yanzu muna wani duniyan da celebrities jarumai duniya ana shiri sai kiga wata babban jaruma a kasan waje ta yi shiri kuma ni da nake dan gane baka ni ma ina son wannan dinkin kuma ina son a rufe jikina kuma ina son in rufe mayafi ki sai da zaki ki yi mini wannan dinkin shi kike nufi
abin da nake nufi kenan so kin samu style na kike so nan amma kin ga kaman so dai wai ga kaman ka ce mace ta yi kyau non muslims nan kenan sai ga kaman maybe ta mamanta ya fito an bare riga har kan ka taranta sha'awan da ake gani kenan amma sai ga kuma mata musulma mai adon ba bare ko ina ba gwada ko imi ba kin ma ya fi kuma kin fito kin kyau wani bi ma su da kansu ma su zo suna admire yana ba su sha'awa ma aha
so bari mu zo bangaren kalubale yau sunan ki ya shahara a Ghana kafin ki kai wannan matsayi wani kalubale kika fuskanta
to wannan dai shan ce business is day wa day aiki ko ya da ka fara shi kana da waɗannan challenges din nan and most of the time in so dai shan ka ma na farko so dai shan ka batun kudi ka establish kana need kudi yasa so dai shaka kamar ni na soron ya shiga amma yanda na abin gudana na realize ne kai dai fara koda da guda ka dai ne ki fara mazata ke kamar na kamar dinki akan ga ke ki fara cikin gidanki cikin dakinki just like na fara share apartment na other room na sa machine wurin nan na fara na carry fashion school obviously challenges in nan ka samu clients ka bar a gane kamar kai ma kina kokari ko ki ma ga sabon abin da ki ma kike kawowa duka yana da wuya duka kana need mutane na da su you know kind of farmer kwa luckily for me is na samu na da chicken circle na daga boka abiyoyi and all that soon patronize soon ce okay don kamin kaza ya fara kadan kadan kenan don komai zaka fara da wiyan shi duka mutane nake jikinka in suka kama maka shikenan shi sa kowa lokacin na batun circle of friends in ba suna pushing ka su taimake ka kai wani ko kuna push juna ba baka samu kwazon cewa kaman na iya inji so basically na mutane na kake wasa da su kake rayuwa da su kake kwaikwayo ta kuma su ma no kuma da su pushing ka su baka karfin gwiwa isa su na na su fara patronize kadan kadan aha eso kuma samu batun kudi kuma ka doke guda kai yi kaza ba be yi easy kuma mu ba mutane da mun je mu karbi loan bane don interest haramu ne shi yasa kadan ka ina da wuya amma ka samu wanda dai taimake ka ko da wani abu kadan ka fara kadan kadan kana biya kana jujuyawa ya yasa so dewa ka ga batun kudi ne challenges din nan da kuma samun client clients, that is customers. Haka ya ka figure out hanyar da aka bi kadan kadan kai kuma sai ga gan Allah ya kawo saukin shi.
Ina son sanke da kanki wani challenge guda ne ba kake taba mantawa cikin aikin da kake ganin ka kai wannan da shi ya bar na siya kan kafana na kai haka.
Okay, so for me personally, ni mata aure kuma ba Ghana nake ba, US nake da zama, family na na wurin kuma start business kuma na daga US ba sauki bane, sai sa ya kwata in zo gida in zo, so kin ga kaman balancing, you know, family da kuma business ba karam ya ga ka samu miji nake da hankuri kuma yake da fahimta ke da gani wannan shi fa dai, sai akwai ka samu challenges, issues here and there, yake koma ya kin dade and all those things and now from both family side ina side, you know, ba ya mata kuma ka samu hankuri ne da ke deal da kowa don kisa bin ne ka sa kuma gaba. Kingani, she said, "We're not challenging them for me personally. We're not, and I'm still facing it. But alhamdulillah, so far as Mijaga Kiki Arako partner ki na understand at least, be that easy. But kadang, you know, can't find the middle ground, and I'm still finding the middle ground of balancing family na the kuma aiki na.
So enzo misali kisa mutani muna Nigeria, Niger, Mali." Da sauran kasashe da gane da sai a ce dinki da yana iya dan fito da shi amma su ba su fita kamar yanda mu muke machine na da machine shi a daki ne yake yi, so ya zai yi shi ba ya iya yi wani abu shi ma a san shi kamar yanda kika yi kika yin nan
social media ashe kin fita ba na ce kamar a lot of amma gane ma zaki social media ne ba fita na je na ga wani ce ina dinki suna na zaki ba. Yau technology ya bar abu da yawa yayi sauki kuma unfortunately nan kuma majority of mata kuma nake wadannan kasashen nan suna in a shell now, they want to say yan da ma that use social media ba, so the challenge then will be come to find a way that that's your so maneuver don phone yanzu smartphone ko wani alke da smartphone me wiya ne kai ta wasa da shi don yanda daga don ni I the social media being a pretty banda knowledge in she hakanga, but you know fitri what side she be been chicken tataba mistakes in yazozo kin doing ka wani abin azo ji yanka photo dibia kai ko da ba ki samu like ko guda ba an gani, because sometimes muna sa mai da hankalin mu kan like nan da share nan, so there how many times kike scroll kan Facebook line ki ba ki like ko ba amma kin gani so eventually gradually kadan sun gani sun notice kama na ga wani abu kazo bari in koma, shi yasa ya kamata handle na kuma daki use zama wani abin da zai easy mutum ya tuna sunan na daki use ma branding king ko ya na daki kira abin ga kanki ma abin da kike yi kika sa mai suna hashtag ki hashtag komi from fashion modest wear hijab scarf long dress New York Fashion Week anything hashtag it, you'll be surprised how much will come back later. And you can find a back again in significance, back again in daraja. I might just keep on. It's a wonder that you're for the kid now.
Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
To yanzu alal misali yariya ne take karatu take zuwa makaranta kuma tana sha'awar dinki me zaki ga mata
na ga ya mata na je na degree na cikin finance abinga financial accounting I'm a financial accountant by degree amma ban yake da shi ba because passion na na cikin fashion and growing up wannan abinga na in kika shiga dinki tankan ki zo kan ce kenan kin fail school sai sa kike dinki amma ana manto haka ban ga su Versace ga su Chanel ga su Balenciaga gasu nan dey and they are making money now mothers wear industry nga da nike cikin it's a $250 billion industry a year kuma guess su wake sese cikin modest wear industry nga matan musulmai kiye ki shiga Dubai ki samu a bayan $1,000 she sa in ba mu no da mu ji aikin wannan arzikin ya zo gida ba mun yakin banza tunda da mu no muke zubawa zinariya nawa muke zubawa musikin yani she sa in fashion ke kan zuciyanta wallahi taje because ni ba Nigerian apprenticeship number ni I went to a fashion school she sa akwai Radford akwai Blue Crest daki degree program in fashion so what are you talking about
misali kamar da ke dinkin nan sai yaron ki tana tashi she ta iya dinkin wani kina ganin zaki iya ki directin ta ko ki juya rayuwanta zuwa wannan dinkin
inda abin da take so kenan because when naje back to the says first born una like na fara gogoda mata ta gane ba she is in medical school okay and she's so passionate about it so the current she wants to pursue it or do something with it one now for the line I'm the back of me but ni ban trying in juya akali yaro kan abinda yake so mudin ba abinda zai ka damuwa mata ko mishi gobe ba don sana'a ne kuma ba abin da yafi sana'a hannu corona yazo offices they were soon shut down businesses they were soon shut down ko ba haka kai ba
so yazo mu zo kan batun yanda wasu manyan telolin idan an kawo yaro an sa hannun su ya tunda kin zo yanzu ke zaki dinga shara ke zaki dinga rafi akwai apprentice akwai kaza haka dinkin yake haka fashion ma yake ko dai ya na masala yake
to wannan nan wadannan na ba fashion designer so kamar yana na fara farko na explain position san kowa soon nan seamstresses ne da suka koya yanka kadan suke su hada riga su dinka ba fashion designers ba kuma so they were rushy ke sa iyaye su kai yaran su wuri haka nan don baya ma biya school fees mai layari ta continue wata kila yari ma na son ta continue school ba dinki take son ta yi ba amma don ba komi gida sha ja ga wata da ke cikin unguwa gwada mata dinki ita kuma da ta zo nan she tana exploiting ta ta mai da tayar aiki me shara me zuwa rafi me zuwa wani bi mata su je gidanta ta yi mata girki be kamata ba sam because ana duba kaman laifi shine ki kaje kai sata ko kaje kai no wan ga babban laifi ne don me shi ya zo koya a burinki ba ki gwada mata ba ki kuwa ci amananta yaro yayi zona wanci ana abu sha biyun dare yariya ba ta kai gida ba wai don ana wurin dinki bai dace ba sam kuma ya zama wani abin da ke ina ci mini rai she sa as a fashion designer as a brand yanzu aka ina work kan module in the don so je wadannan yaran nan SS ma bata kila ba su ce ba suna nan suna so su je su koya amma don wahalar da ke ciki wurin shi kaga an shiga cikin aikin makeup now ban da problem da aikin makeup amma nawa da ki samu ciki don dai workers ka zangwannen mu suna nan da yawa yaushe za a zo a ganki ko suna kaga sun koya suna kamar ni makeup artist ne haka da koya ba shi gwana ne amma one in 20 or one in 100 so dai wa cikin zangon she sa dinki wani abu ne na ko ba ki fita ba kina cikin gida kin dunka baya kin sayar kin ci abinci in kin zo kin aure ne da miji ki bai son ki yi aiki you don't ban understand wannan abin ga ba kowa da yanda yake control gida shi kowa da yanda yake shanin gida shi wannan ba ruwa na amma yau sha ce kin koya dinki ko dakin ki kin dinki kina da mutanen da ke dinki so su zo gida su karbi
so yanda wani dinki a ce yariya ta kai shekara 5-4 ko kuma mana fara da 3-5 akai yade shekara nawa mutun ya kamata yi a ce ya iya dinki kamar yanda kika yi wannan dinkin a je shekara nawa
fashion school na naje wata 6 because it's intense kin gani
deki bana me wiya bane ki gama bu ki dibia kan mashi e kitaka e uche ba me wiya nke namba creativity one number teach she sa wona ze do kiki sometime ki develop style nki the gem da kiki produce kaya nki da dey sa muta ze che oh this one is unique na nike so yin dinki na kingani amade ki nan da kanshi kika koya yana da ki cire via ki cire hannu the body half length yakari yanzu style na da ki fara serious yo wannan muke ce ma style breakdown yana da ki zo ki okay ina so yi puff sleeve okay ina so yi flare ina so yi tapered ina so yi kaza wannan dey take ki time she sa em yari entazo first 3 months let's say my first 6 months kin gwada mata basics of dinki ta kare mata zo ma kira ta tanyenki amma tazo kina waste time on ta cikin wani zuwa yawon zuwa sese ko ta je wanki ta je tana miki girki like kina cin amanan ta kin gane na na kare fashion school she na magana da CEO school let's say come on. I remember Nanazo called Dinky Alura Mahabaiba. Why carrying Fadi one now? Because Dinky don't can she take a machine now. It's the easiest part of the job. Aha. Creativity now. In the like cow style, he creates one up. King only style, as I can do, as she can make she unique more when he. That's where the challenge is. I'm about thinking, don't can she?
Now the kina, we're gonna kina chua, kina sun ki cow style, kia chicken one, and then King on commander, you can gonna make up, yes, you call and much you do katana, yako kanda to put you make up several the country. I'm not in kiba haka. Ya da kiki kawo wannan
so yanzu aka ga an laye da shekaran ga ina da board so basically decisions ba nan ne kade ban so them put it before them come on na so zaki start training ba young one da suke so su yi degree now was gwada na ke so ke so su koya dinki amma ba su so su je urim you know matan mu manya mata cikin unguwar da ke dinki now because they don't want to go through another stress so na so ka system in place and that's just to koya at their pace because king an intensive course ba kowa ke da hikiman kamawa ba she sa wannan da dedo ke sun shekara ne asanu a kwanci hankali su iya su yi amma ba she sun kara uku fudu da suke number she said na so in outdoor wannan module na the damn training so within a year in Allah ya da sun gama da dasu su fara aiki ana biyan su
yanzu wani shawara zaki bawa iyayen mu mata ko yayannin mu da suke dinki bakin hanyar na kin gan me shin ta yi dinki sai gani ina harkan dinki shekara 25 shekara 35 amma wannan shago shi take ciki har yanzu ba ta iya ta kai a ce ma misali tana da shago bi ko kuma wani abu wani saki ya dai babu
na'am so irin wannan nan in ka koya wani guda in kana ga kaman ya isa kenan wannan dai sa baka cin gaba baka shiga cikin like inda aka kai yani now in misali ta koya dinki ta bude shagonta amma tana kokarin neman kari kan abin ga ya aka yi shi bari neman koya in kara makaina gradually kin fara grow kenan kin fara shiga cikin top tier nan amma in you are okay with okay we bokwanga akwai aure kaza na you know yayan kaza ne gan didin kai yayi gan basu in samu kanana na and you are okay you are stuck there yo ina nan zaki na sa ko wasu nake shakkan zuwa nan because soon samani yana da sada she sa you know all na muna need both you know chicken wannan and then groups like people who are corner kuma misali I'm a fashion house amma kuma akwai fashion house ne kwani ke look up to akwai so Christy Brown so pieces kingani yanzu ni ma na fara I'm also looking forward to hitting it global to get to the level of muche I think Hannah Hariri yo nananga but I know of her kingani so you always have to aspire to be better than what you are. Am I kike comfortable in the kiki?
Yeah, you go back.
Zua gaba. Aha. She said, "I would go. She can call me there. My name is Karia. I'm not Takara. Makam. Aha. Now I come check. I'm doing Allah suyi ankuri. Urin training. Mutani. That suyi she said Allah. Kuma meshin ya biyani. In kana ne mamu ya aiki kado kika biya meshin because yau kama manta mo musulmai ne akwai haki muta kuma hakin mutum in ba meshi ya yafe ba gobe kiyama ka biya yasa ni abu guda nake guide na kenan bon so in shiga haki wani na shi haki ko na hope meshi ya fadi mini roke ka gafara aha balle wuri da meshi ya biya ka wada min sana'a she kana jam meshi ba ka gwada mai so dai akwai sha ce wai akwai secret in aikin ba so a gwada an za yanka sha boye like duka in ba gwada maka ba ka kanna ka kanna wani ya gwada maka isa you also have to you know ka push forward maka buka ba isa mu kuma mu especially musulmai nake muke designing ke unguwanni mu zangwanni cikin Ghana ma as a whole mu find ways na da mu upgrade kanmu yes also opportunities yes mu ma mu samu because ba ya zo a ce kama ministers mata musulmai ko MPs ko abinda suna zo wuri anna ake musu dinki akan ki musulma ki maki na dinki gani because we've been led back duba zango industrialization in Ghana ma it started with the zango exactly yeah from dinki business you name it zango yeah, call me zango was ko bude wannan ido cikin Ghana nga amma yanzu me kake gani we have been put at the back burner mu no ko muka sai makamu ce sa so dai wannan cewa kaman kwadai ne wani bi ma kana ganin gaskiya baka ka fadin wani abin da wani zai baka amma it's about time we took the horse by the reins so kaman da na fadi mata musulmai mun fi sure ya fi yana don isa yanzu abinga designers dewa they are disguising modest work kina kiga ka fashion shows da suke yanzu kin gan dogon riga ni bubu and everything modest wear na suke shiga ciki because sun realize kama ana sai kuma su wa geze mata musulmai don muna so ado in ga duba cikin shekara da ya wuce na from January to December tambe matan zango aure na wasu ka te yayi na wasu ka sai dinki na wasu ka yi kaya na za baya in Dubai ga taking ga guda na wasu ka sai that's the average people na market now imagine masu kudin na so it's an industry ne kamata mu explore she said need o our employ in the fashion na kai idonki I suggest don Allah get into amma koyashi go to reputable places don't isamu ilimi shi so say ba na kwanche number I'm not disrespecting them amma ikina so a taking seriously ya kamata ke kibiya ke koya wanda ya kamata
so idan kana so ka shahara cikin aikin dinki yana cikin ranki ya kamata ki nemi inda kullun ci gaban aikin yake kina choose kanki ina jin anan muka kawo karshen tattaunawar mu da Hajiya Zuleika Kasim shugaban Zaki Fashion Zaki
yeah. Zaki and Clothes
okay Zaki and Clothes
yeah.
Masha Allah ina jin a ganin gade ta shahara sosai kuma ta na taimakawa al'ummar zango da matasa nagode kwarai da gaske
sauraron mu abin da ya sawwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon a madadin waɗanda kwadumuriyoyin su da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin shirin da Julie Leather's Creation da ta hada shirin baki ɗayan sa ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Shining.